أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na sharhus sunna na babban malami al-Barbahari, inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan darasi na biyu a cikin wannan littafi. Sati da ya gabata mun yi muqaddima, mun yi bayani a kan mawallafin wannan littafi, haka zalika mun yi magana akan muqaddima ta wanda ya sharhin wannan littafi wanda Fawzanul Fawzan yayi. Kenan yau in Allah ya yarda za mu tashi akan darasi na biyu a cikin wannan littafi, inda malam yake mana bayani akan idan ana so al'umma ta haɗu wuri guda, idan ana so ya kasance babu rabe-raben kai, babu wannan ya ja share wannan ya ja share, to sai kowa ya bar aqidar shi, ya ɗauki aqida ta Allah da manzon shi. Wannan shi kadai ne zai haɗa kan al'umma, in ba wannan ba ba abin da zai haɗa kan al'umma. Sai dai a ce an yi haɗin baki, amma ba an yi haɗin kai ba, haɗin kai na asali, na zuciya, kuma na aqida. To shi ne malam ya koro mana bayani, yake cewa fa hadha huwa majalu tauhidil muslimina in kanu sadiqin. Haɗin kai akan aqida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa a cikin alqur'ani mai girma, wadda manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da mu musulmi su komo su gama akan wannan, to shine haɗin kan musulmi inda gaske-gaske. Sai malin ce falsahihu al-aqida, kowa ya gyara aqida shi, wa yanfu anha az-zayg wad-dakhil, ya kore dukkan abin da ya kasance dauda ne na aqida shi da dukkan abin da kawowa ne akai aka sanya daga baya. To kowa ya hudda wannan, ya komo ya bi abinda alqur'ani ya faɗa, hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi bayani. Wannan shi kadai ne zai haɗa kan musulmi, yace li takuna kama jaa biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin musulunci ya zama kamar yanda manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Yace li ajali anna almuslimina yattahiduna alaiha wa hadha هو الذي أراده السلف كالبربهاري وغيره من تأليف هذه الرسائل وهذه الكتب في بيان العقيدة الصحيحة. مالك يتوى أقوم أبو حنيد منزو صلى الله عليه وسلم يزود إتا دمو مسلمي سقمو أيتا هي آية أيتا هي سنسية مأرمان جودا. سيتي كمو حقا شيني مغبا تاسكسو كما شي مالمي ميوانا للتالي suka su, shi yasa suka yi kokarin wallafa mana littattafai domin mu san wata aqida ce ingantacciya wanda ta zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda sahabbai suka koye ta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka tabi'ai suka koya a wajen sahabbai, haka tabi'in suka koya wajen su wa'annan tabi'an da suka koya wajen sahabbai, wa'anda suka koya wajen manzo sallallahu alaihi wasallam, akai rucuce-rucuce littafi. Kenan wannan shi kadai ne zai haɗa kan musulmi su kasance tsintsiya madarmin ki guda. Shi ne malam yake cewa lamma hadasatul fitna
kenan daga nan za mu tashi
yace a lokacin da fitina ta abu wal iftiraqat wat dalalat katabu hadhihi al aqaid yashrahuna biha as sunnah allati kana alaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da fitina ta abu tsakanin musulmai wata fitina ce lokacin da aka kashe Uthman bin Affan khalifa na uku na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka samu sai tawaye kalkashin wani munkiri wanda shine ya fara campaign akan amma Uthman tawaye bin Affan ya kasance an yi kokarin sauke shi daga shugabanci wanda ake ce mai Abdullahi bin Saba shine fara shine asalin abu to lokacin da aka taso aka zo aka kashe Usman a cikin gidan shi na khalifa sai musulmai kansu rabu gida biyu wasu suka ce maza a huta a je a samu waɗanda suka kashe khalifa na musulmai a zo a musu hukunci kai tsaye a kashe su sai kuma wasu suka ce a'a mu tsora shugaba tukun mu huta kada mu huta kai tsaye babu shugaba a gari ya kasance mun huta kalkashin kulawa ta wani shugaba to wannan abin shi ka matsala sai wasu suka ce a'a kenan in mun gane wanda suke so a tsora shugaban nan daɗin bakinsa aka kashe khalifa Usman su kuma wa'ancan suka ce kenan buku so a tsora haka nan kawai aka ringa sai muna hunci ya shiga sai musulmai suka fara yaki tsakaninsu to ita ce fitina wadda ta afku tsakanin musulmai to lokacin da wannan fitina ta afku sai aka samu firaka daban-daban hanyoyi daban-daban kowa ya ja share ya kawo aqida daban tashi saguwa anan ne aka samu rafida su ne waɗanda suke cewa ai Ali bin Abi Talib shine ma ya cancanci a ba annabtar ta ƙarshe mala'ika jibril kuskure ne ma ya kama manzo sallallahu alaihi wasallam wahayi na wani ai Ali bin Abi Talib kamata ya kaima wasu daga cikinsu kuma suka wato suka ce a'a su kuma aqidarsu ai Abubakar bin Siddiq shi kanshi bai dace ba a ce ya zama shugaban musulmai ai Ali bin Abi Talib ya kamata a ce ya zama shugaba daga nan aka samu khawarij su ma khawarij da suka zo suka ce a'a duk wanda ya aikata laifi kashakiya kawai hukuncin ka kashe kaza su ba ruwansu da zancen haƙƙi kawai mutum kahuri ne idan ka aikata kaza ko kahurci ne idan ka aikata sabo kahurci suna ke ce ma khawarij suna da aqidoji marasa kyau aka samu mu'tazila aka samu murji'a ga sunan kala-kala to wannan addinan wannan da suka zo daga cikin addinin musulunci kowa ya share kowa kafa addinin shi daban to shi yasa magabata suka ce to wannan ya zama dole mu zamna mu rubuta aqida ingantacciya wanda ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan al'umma ta bata to wannan yana daga cikin daya-dayan littattafai daga cikin kenan littattafai da yawa wanda aka rubuta aqida ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo da ita wannan littafin yana daga ciki shi yasa musulmai ba sa wadata da karanta irin wannan littattafan saboda ka aje wata guguwa ta wata aqida ta taso da tahida su mu nema mu san wata aqida ce ta zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam domin mu rayuwa ta addinin musulunci misalin alim ba matsala ba kura saboda kalkaje kana tafka ana warware maka kakkaje kai kana tsammanin saman hanya madaidaiciya kake ashe kai a karkace kake ba sani kai tsammanin ka tunda an karanta littafi an ce maka kaza to kawai shine na gaskiya a'a idan mutum zai gaya maka ya tabbatar maka cewa wannan abin da yake faɗa Allah ne ya faɗe shi manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa ya sani manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya mini ƙarya da gangan ya nemi zaunin shi a gidan wuta wanda ya san haka manzo sallallahu alaihi wasallam ma in ka mishi ƙarya ka nemi wajenka a gidan wuta to ina ga Allah ne kama ƙarya ai ka san sai dai a nemi gaba da wuta ko to sannin haka zai sa idan mutum zai gaya maka cewa kaza da kaza kaza ne a addini to ya gaya maka wa ya faɗa Allah ya ce ai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ai idan ya baka dalili dai a ciki to shikenan
sami'na wa ata'na babu dalili ba magana ka dauki aqida aqida ka dauka ka rinda tahiyya da ita baka san ba asalin ta baka san ba daga Allah ta zo ko daga manzo sallallahu alaihi wasallam ta zo shine malai yake cewa to lokacin da wannan fitina ta afku yace katabu hazil aqaid yashrahuna biha sunnah sai suka rubuta aqida wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yazo da ita suna ma musulmai sharhin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allati kana alaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake kanta wa ashabuhu da shi da sahabban shi wal qurunul mufaddala da kuma qurunul mufaddala me suwa qurunul mufaddala manzo sallallahu alaihi wasallam yake fada a hadisi khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafificin alkhairin karni shine karnin da nake ciki sai ya karshe ne karni kenan wannan shekara 100 da manzo sallallahu alaihi wasallam tun daga hijira tun daga zawon musulunci har zuwa shekara 100 to wannan shine mafificin karni daga wannan kuma sai karnin da yake bayan shi kenan karni na 100 sai kuma karni da yake bayan shi karni na 300 wannan sune khairul quruni a wannan karnin karni ne wanda an samu manyan sahabbai sun rayu kuma sun ba musulunci kariya hallo kuma bayan su an samu tabi'ai wanda almajirai ne ga sahabbai su kuma sun dauki ragamar tahiyyar da addinin a hannunsu kuma sun yi kokarin kare addinin da jininsu da rubuce-rubucen su haka nan karni na uku suma haka aka samu zarata daga malamai wanda suka koya wajen waɗannan tabi'an suma suka ba addinin kariya suka kare hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam suka ba su Imam al-Bukhari su suka ba su Imam Malik su suka ba su Imam Ahmad bin Hanbal su Imam Muslim su kuma suka mana rubutu suka tattara suka aje wannan littattafai da muke gani na hadisi duka da an ce rawahu al-Bukhari rawahu Muslim rawahu Tirmidhi rawahu Nisa'i rawahu Malik rawahu Ahmad waɗannan littattafan su ne suka kare mana addinin namu wanda muke tahiyya a kan shi su ne suke mana sharhin alqur'anin da muke karantawa su suke mana fasara su mana bayani wannan aya ai na ta sabka wannan aya ake aiki da ita ya zamu yi musmi kaza sallah ya zamu yi ta azumi ya zamu yi hajji ya zamu yi Allah qur'ani ya ce ai sallah wa aqimu salata to ya zamu yi sallah a wannan tawon zamu go mu karanci ya zamu yi sallah su bukhari wannan su musulmi to shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum to su ne ake cewa qurunul mufaddala sai ma yake cewa allati mallazimaha naja wanda ya dauki sunna daga waɗannan manya-manyan zaratan wanda suka ba sunna kariya wanda ya lazimci abinda suka zo da shi to ya tsira wa man hada anha halaka wanda kuma ya karkace daga kan wannan abinda suka zo da shi to wannan ya halaka yace qala fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yake fada yake cewa taraktukum alal baydai laylaha laylaha kanhariha manzo sallallahu alaihi wasallam yake fada a hadisi na imam ahmad yake cewa na bar ku a saman hanya waratas taraktukum alal baydai hanya ce wara kalgata sai yace laylaha kanhariha daranta kamar rana yake daren da kamar rana yake kenan hanya ce tantarga ta nan har zuwa gidan aljanna ita ce siratul mustaqim wa hada sirati mustaqiman fattabi'u wannan ita ce hanya ta mai kakkiya ku bi ta ita ce muke addu'a ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihi to wannan ita ce hanya da manzo sallallahu alaihi wasallam yake bayani yace laybiha kanhariha la yazuu anha illa halik babu mai karkata daga kan wannan hanya sai kace yace wa yaqulullahu jalla wa ala Allah subhanahu wa ta'ala yake fada al yawma yaisa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina wannan aya ta sabko a lokacin hajj da ban kwana wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi hajjatul wada hajji ta karshe da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tahi lokacin da kai fatahu makka manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar garin makka a boye sai gashi ya shigo garin makka waɗanda suke bin shi a lokacin da zai wuta su suna boyewa suna neman kansu suna juyayi wasu sun bar gari
wasu sun je sun shiga gida sun kubli wasu rasa na rasa kama hankali ya tashi manzala sallallahu alaihi wasallam ya shigo gari kuma ya amshe gari manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce musu me kuke tsammani zan muku me kuke tsammani zan aikata a gare ku sai suka zo suke yabar shi suke cewa ai kai dama mai fadala ne kai dama mai alkhairi dan mai dan masu fadala kaza 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 a gare ku sai suka zo suke suna fada haka sai bar su sai ya ce antumul qulqa kuje arsike ku kuje ku yi rayuwa ku duk wanda je gidan Abu Sufyan ma ya tsira duk wanda je Ka'aba ma ya tsira kuje ba matsala su sai tsammani za a kama su a karkashe a hukunta su to wannan lokacin da Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo kuma sai ya haji to a wannan ne khutuba khutuba ta tarihi a cikin a wannan lokaci kuma wannan ayata safka al yawma akmaltu lakum dinakum yau an cika muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku dukkan ni'imata wa raditu lakum al-islamu dina kuma na yarda muku addinin musulunci shine addini al-islam shine kawai addini to bayan wannan aya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce addini ya cika idan wani yazo yace ga ƙari idan wani yazo yaga ya kamata a ce a ƙara kaza to wannan yana kamar tuhuma ce yake akan cewa an rage wani abu kenan ba duka aka bada ba kenan addinin ba duka aka bamu ba kenan an rage wani abu a ciki in fakka tuhuma ka tsaya akan inda aka tsaya ka wanda aka ce wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine yayi tsaya ka yi shi shi yace ai tsaya kai wannan kada ka ringa nema ka ringa yayi mai yayi maka ƙara ya muka kare da wanda ma yace ayin bare mu dauko wanda bai ce ayin ba mu kara yau idan ka dauko wannan littafin na sunna sahih bukhari sahih muslim ahmad tirmidhi da sauransu idan ka ga sunnonin da suke ciki a ciki a wuni nawa muke yi gudano muke yi daga wuni akwai wanda har kai rayuwar ka kare ba kai ta ba akwai addu'o'in da baka ma san su saboda baka karanta su kuma suna nan a cikin tawayi manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya akwai nafiloli da ba mi bin mai kuma an koyar to ina mu ina karawa mu tsaya ni wanda yace ni mana mu huta to bayan wannan aya babu kari babu yake al yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addini shi yasa kake ji ake yawan rigima zaka ji ana cewa abu kaza bid'a ne abu kaza sunna ne me bid'a shine kawai abinda ba annabi ya koya ba bai ce ayi ba ba a rawaito ba an yi a lokacin shi bai ce komai ba babu wani hadisi ɗaya da zai ce ma shi ya ce ayi wannan abin to sai malamai suka ce wanda ya ɗauko wani abu sabo ya kawo wanda baya cikin aya baya cikin hadisi kuma yake so samu lada to wannan a gaya mishi manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd dukkan wanda ya kirkiro wani abu a cikin wannan addini namu wanda bayya take ya kirkiro sabo ya kawo fa huwa radd amma da mushi kan shi a ruwaya ta musulmi yake cewa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd wanda ya aikata wani aiki wanda ba daga ba wanda muka kawo ba yace to amma da mushi kan shi to kaga wanda zai za a maida ma kayan shi in ya irkiro abu sabo kenan ba a bukata shi ba ba zancen lada to shine sa shine wannan ake cewa bid'a shi kuma in kaji an ce wannan abin sunna ana nihin wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shi ya koya wannan shi ya ringa yi ne muka koyaya muke yi wannan an yi a gaban shi bai ce komai ba to shikenan sai a ce wannan sunna to wannan aya ita ta rike komai ita ce cikon addini ta an cike addini an rike komai malamai suke cewa lokacin da wannan aya ta sauka bayan da wata aya ba ta sauka ba akan hukunta hukunci daga wannan kawai shikenan sai ayoyi irin na tikrar ko irin na kissa da sauransu amma wani hukunci bai sake zauwa ba har zuwa rasulun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malamai suke cewa hada huwa manatu ijtima'il kalima wa tauhidil kalima sai ce to wannan kasancewa a saman hanya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine zai hada kan musulmi su kasance suna da magana guda zai kasance suna tsaye akan hanya guda amma an yuqal amma azo a ringa cewa najtamiu ala mattafaqna alayhi ato muzo sai mu gamu akan abin da muke ittifaki akan shi wa ya'dilu ba'duna ba'dan fi mukhtalafna fihi kuma abin da muka samu dan bambanci akan shi sai kowa ma dan uwan shi kuzuri kowa je yi nashi sai ce a'a fa hadha min al muhal idza kana al ikhtilafu fil aqida wannan bayya yuwa ma dama bambancin da ke da ku a aqida ke da kunshi amma law kana al ikhtilafu fil fiqh wal masail fiqhiyya amma inda ace ikhtilafin da ke da kai a fiqh ne ko wata mas'ala fiqhiyya al muhtamala wadda takanyu hukuncin ya dauki kaza takanyu ya dauki kaza misali a fiqh yake samu hadisi guda wannan ya fahimce shi ma'ana kaza wannan ya fahimce shi ma'ana kaza in wannan ne babu matsala kamar yadda muka bada labari sati da ya gabata manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce ma sahabbai la yusalliyanna ahadukum al-asr illa fi bani quraiza kada ɗayan ku ya sallar da asr sai a bani quraiza sahabbai ne suka fahimci wannan magana wasu suka ce a'a ana nihin mi gaugawa mu tafi wasu kuma suka ce a'a sai mun je can za mu sallai wasu da suka fahimci cewa ana nihin mi gaugawa mu tafi ne sai suka yi sallar sa a hanya wasu kuma da suka fahimci a'a kawai an ce kan mi sallaye mun je can su kuma suka bari hira suka je garin tukwana suka yi sallah ka gani magana guda ce manzo sallallahu alaihi wasallam amma kowa sai fahimce ta fahimta daban-daban to haka ke zakoi da ke da kai irin wannan wajen malaman fiqh za a samu hadisi guda wannan ya fahimce shi a kaza wannan ya fahimce shi a kaza to in wannan ne babu matsala amma a aqida bayyayuwa mu gamu ni ina cewa Allah kadai za a ruka kai kana ganin cewa a'a wani ma ana iya rukan shi kuma ka ce mu gamu mu yi tahiyya ne bayyayuwa a yi tahiyya ne wannan tahiyya ce tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba saboda wanda yake ganin ana iya roƙon wani ba Allah wannan ba musulmi bane ba ko da a ce yayi kalmar shahada a gaban ka amma yanzu sai yake ganin ana iya roƙon wani to ya warware wannan kalmar shahadar ta kai sai ta warware yana sai mun yi hankali aqida ita babu haƙƙin Allah ne ake ɗauka haƙƙin Allah ne ake ba shi haƙƙin shi shine aqida idan kaje an ce an karkace aqida kenan an dauki haƙƙin wani an dauki haƙƙin Allah an ba wani ne to wannan ana yin shi kuma an bar musulunci yace fa haza rubama yaso ma annal wajib ittiba'u dalil duk da cewa abin da yake wajibi akan mutum idan aka ce ma wannan addini ne ko kuma mas'ala ce aka samu bambanci tsakanin malamai wannan yace kaza wannan yace kaza abin da yake wajibi akan mu kalli dalilin kowanne daga ciki dalilin da yake karhi shine wajibi akan ka zaka bu koda a ce ya saba wa malamin ka yanzu misali Imam Malik nan waje da mafiya malikiya ake malaman mafiyawan su malikiya suke yanzu sai suka dauki malikiya suka maida ta wani abu daban kamar musulunci daban malikiya daban kamar in aka samu a malikiya an ce kaza to ka kawo ayoyin duniyan nan da hadisan duniyan nan babu yadda za a sauka daga maganar wannan ta malikiya kan wannan zalici alhali su suka faɗa suka ce idza sahha alhadithu fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta mazhabi na ne ni ma nan nake bi ni ma anan nake su suka haka suka faɗa to kai yau hadisi ya inganta an ce kaza za a yi kai ka ce a'a Imam Malik ya ce kaza za a yi shi yasa haka zaka samu su malamai suna kakkausa harshe akan wanda suke irin wannan magana don saboda magana ce tana iya kai mutum zuwa kafirci bayyayuwa a kama hadisi kuma ya inganta manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana kai ka ce a ta malam wani za ka bi falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim haka Allah ke cewa su yi hankali masaba manzo sallallahu alaihi wasallam su yi hankali da kansu fitina tana iya samun su ko azaba mai raɗaɗi sa'a manzo sallallahu alaihi wasallam khadadi Allah ta wa'i'u Allah wa'i'u rasul laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana to yaya zaka zo a ce ma annabi ya ce kaza kai ka rinka ganin cewa a mazhabina shi kawu zabi to wannan babban kuskure babban kuskure ne wanda yana iya hudda mutum daga musulunci in yayi da gangan shi ne ke cewa kamar yadda Allah yake cewa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul idan kuka samu matsala ta fahimta kuka samu jayayya tsakanin juna akan wata matsala to farduhu ila Allah wa rasul ku yi gauga ku me da wannan matsala zuwa ga Allah kan matsashi su malike ce lakin al-ikhtilaf al-fiqhi alladhi lahu ihtimalun wa wajhun la yuhdithu at-tafarruq bayna al-muslimin amma dan ikhtilaf kamar bambance-bambance na fiqh tsakanin musulmai wanda yana iya daukar matsala kaza na fahimta ta kaza ko a fahimce ta kaza to wannan bai kaba bambance tsakanin musulmi yanzu kaga Imam Malik Imam Shafi'i Imam Ahmad bin Hanbal duk ko wani da mazhabi Imam Malik malami ne ga Imam Shafi'i Imam Shafi'i malami ne ga Imam Ahmad bin Hanbal ilimin na Shafi'i a wajen Imam Malik dauko ilimin da Imam Ahmad bin Hanbal a wajen Imam Shafi'i ya dauko amma wata rana za a zo kan wata matsala shi Imam Malik ya fahimci kaza Imam Shafi'i ya fahimci kaza Imam Ahmad bin Hanbal ya kasance fahimta su duka ta bambanta ba matsala bane wannan bai kawo matsala a addini bai kawowa a ce an rabu a wannan matsala ce fahimta ce ta bambanta amma a masail na fiqh in ya kasance asali ne to anan matsala ce amma ba ta samu ba su tsakanin su sai ya ma ya gardama akan cewa Allah kadai za a roƙa idan an tashi neman bukata Allah kadai ake nuni da bukata ta biya ba su ta samu wannan bambanci tsakanin su ba su taɓa neman tawassuli ba da wani wali in dai tawassulin bai inganta ba sa yi kuma ba su taɓa samun ikhtilafi ba a tsakanin su kenan in wannan ne ba matsala in dai na fiqh ne sai malaka ta wala zalika ahlus sunna fihimul hanafi shi yasa a cikin ahlus sunna zaka samu akwai wanda yake mazhabi na Abu Hanifa wa fihimul maliki a cikin su akwai wanda yake mazhabi na Imam Malik haka wa fihimul shafi'i a cikin zaka samu akwai wanda yake mazhabi na Imam Shafi'i wa fihimul hanbali a cikin zaka samu akwai wanda yake mazhabi na Imam Ahmad bin Hanbal yace walam yakhtalifu walillahil hamd ba taba samu ikhtilafi tsakanin su ba alhamdulillah yace walam yatafarraqu kum bisu watsi ba kowa hanyar shi li anna hadhihi ijtihadatun fiqhiyyah laha wujuh saboda wannan abubuwa ne na fiqh ihtimalat ne na fiqh wanda suna da me yake suna huskoki wannan ya dauki huska kaza wannan ya dauki huska kaza wannan ba matsala bane ba sai yake cewa a walaha ihtimalatun min al-adilla kuma tana da ihtimalat na adilla yace amma al-aqida amma bangaren aqida sai yace fa aqidatuhum wahida aqida su dukan su aqida ce guda yace aqida ta manzo sallallahu alaihi wasallam aqida ta al-qur'ani mai girma yace al-hanabila wash-shafi'iyya wal-malikiyya wal-hanafiyya aqidatuhum wahida ya ƙara mimitawa yace malikiyya shafi'iyya hanbaliyya hanafiyya yace dukan su aqida su guda yake cewa wa in kana fi atba'ihim man khalafahum fil aqida yace dole cewa an samu wasu mabiyan su wanda suka saba masa aqida eh hada yujad yace wannan kuna samu fihim man khalafa al-a'imma fi aqidatihim an ana samun wanda ya saba ma wa'annan manya-manyan malaman a wajen aqidar su yace inna ma yantasibu ilayhim fil fiqh faqat sai dai wanda ya saba masa aqida kawai wajen fiqh ne za a ga masu da su amma wajen aqida ba sa gamuwa ba iri ɗaya bane ba hanyar su ba iri ɗaya bace yace inna ma yace inna ma yantasibu ilayhim fil fiqh faqat yace wa amma fil aqida fa huwa mukhalifun lahum amma wajen aqida sun saba فهؤلاء لا يعتبرون اتباعا للائمه wanda suka saba masa aqida to ba a daukan su mabiyan su ne a aqida ba a daukan wanda ya saba ma malika aqida a dauke shi ba maliki ba a daukan wanda ya saba ma shafi'i a aqida a dauke shi mai wanda yake bin ai mazhabi na shafi'iyya kenan in dai suka saba aqida to wannan ba a nasabta su zuwa gare su لأنهم اتبعوهم في شيء وخالفوهم في شيء أهم منه سبو ده سنبيسو أوانا أبو كما سنسابا موسى أكان أبن ديه مهمانتي أكان أبن ده سكبيسو يسي فلا يعتبرون من أتباع الأئمة بعد أو كان ستوى ما بياني قولنا من يمالمي وهم يخالفونهم في الأكيدة سيديسو سنسابا موسى نعاكيدة يسي هذا هو الذي حدا بالعلماء كالبنبهاري وغيره الى رسم طريقه الصحيحه المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف من أجل أن يسير عليها المسلمون. وهذا من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولا أمة المسلمين وأمتهم. يتتونى شيني يكاو إرن سما لمي إرن كمس إمام البربهاري ميوان اللتاين زواغا ربو تامنا dariqa ingantacciya wadda ta samu asali daga littahi na Allah subhanahu wataala kuma daga sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam kalkashin fahimta ta almajiran sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sune magabata kenan su sahabbai su a koyar ma da alqur'ani su sahabbai sune manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su sunna su kuma suka koyar da wanda suke bayan su to tun daga sahabbai har zuwa wanda suke bayan su na manyan malamai daliban su sune ake cewa magabata shi yasa zaka ji an ce Qur'ani da hadisi amma akan fahimtar magabata na kwarai su ne magabatan sune sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sune manyan malaman nan na farko wanda suka fahimci addinin tun asali to in suka fahimci idan aya ta zo fahimtar da suka bata kai ma akan ta zaka bi saba mata ka kamo ta hanya daban ce shi yasa kake ji ana cewa ala fahmi as-salaf as-salih yake cewa kuma to wannan yace ba dan wani abu dan saboda musulmai su bi hanya guda su riki riqa guda wanda ita ce hanya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa hada minan nasiha wani yana daga cikin nasiha wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake bayani yake cewa lillahi wa li rasulihi wa li a'immati wal kitabihi yace wa li a'immati muslimina wa ammatihim yake cewa ita ce nasiha saboda Allah nasiha saboda Allah kuma nasiha tare da koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam da koyarwa ta littafin Allah subhanahu wataala kuma nasiha ce ga al'umma baki daya yace amma law kana al'amru khafiyyan lam yubayyan wa lam yu'al wa lam tu'allaf هذه المؤلفات التي لضل كثير من الناس يتي تو wannan abin da kuke gani inda ace a boye akidan nan take mai kyau inda ace a boye take ban wallafa ta ba ba a samu akalin rubutu ba akan ta ba ai ba komi sai yace da dewa daga cikin mutane sun bace inda ba a bayyana ta ba ba a rubuta ba da dewa sun bace da kawai an zo an dauki wani abu daban wanda ba addinin ba yace fa hadhihi almu'allafat walillahi alhamd ni'matu min Allah azza wa jalla yace irin wannan da tattawan ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala yace wa hujjatun min Allah ala khalqi kuma hujja ce a wajen Allah akan bayan shi akan bayan shi yace li yahlika man halaka an bayyana yace domin wanda mai halaka ya halaka amma akan gaskiya wa yahya man hayya an bayyana mai rayuwa ya rayu akan gaskiya kenan mai bi ya bi wanda bai bi kuma shi ya sani bata ne ya kama hanyar ta idan bai bi ba idan ya bi kuma ya kama hanyar shirya muna fata Allah shirye da mu sai malam zai fara yanzu ne litafin zai fara sai yake cewa qala al-barbahari rahimahullah imam al-barbahari Allah ji kanshi da rahama sai yake cewa Alhamdulillahi alladhi hadana lil Islam wa manna alaina bihi wa akhrajna fi khairi ummatin fa nas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifza mimma yakrahu wa yaskhab. Imam al-Barbahari yake cewa dukkan dangi na godiya da yabo sun tabbata ga Allah alladhi hadana lil Islam wanda shiryar da shiriya ta addinin musulunci wanda shiryar da mu akan shiriya ta addinin musulunci wa manna alaina bihi ya taimake mu ya jikan mu ya tausaya mana ya mana kyauta ta musamman da shi wannan addini yace wa akhrajna fi khairi ummati kuma ya fitar da mu daga mafificiyar al'umma yace fa nas'aluhu at-tawfiq muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya dora mu akan hanya ta gaskiya lima yuhibbu wa yarda,
ga dukkan abin da Allah yake so kuma yarda da shi. Wal hifza mimma yakrah wa yasqal, kuma Allah ya mana tsari ya kiyaye mu ga dukkan abin da baya so kuma ya tsana. Kenan malam ya bude littafin shi da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ita wannan alhamdulillah godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bawa duk inda yake, duk inda bawa yake ya kasance bakin shi ya saba da fadar alhamdulillah. Kalima ce wadda duk wani tsira da mutum yake nema da ƙari akan ni'imar da yake ciki da kasancewa tare da Allah subhanahu wataala a koda yaushe, to wannan kalma ka tafi daga bakinka. Alhamdulillah sauki gare ta a faɗa, amma kuma girma gare ta a wajen Allah subhanahu wataala. Shine malai yake cewa alhamdulillah, saboda ko alqur'ani mai girma, sura ta yi ko da sura a cikin alqur'ani mai girma ta fara da wannan kalma alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai, ubangijin bayi baki ɗaya. Kamar yanda za ka samu wannan a cikin surori daban-daban, inda Allah ke cewa alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, kamar haka yake cewa alhamdulillahi fatiri samawati wal ard ja'ilil mala'ika uli ajnihatin mathna wa thalatha wa ruba. To yace to wannan kalima Allah subhanahu wataala ya gode ma kanshi, kuma ya sanya ita wannan aya ta zama ita ce horkon abin fadar mu a cikin sallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wataala yana son bayan shi da alkhairi, fadatta Allah subhanahu wataala zai ce bawana ya yabe, bawana ya gode mu. Godiya kuma ga Allah ƙari ne akan ni'ima, la in shakartum la azidannakum, idan kun gode kuma zan ƙara muku, haka Allah ya ce. To malamai suke cewa me bambanci tsakanin alhamdu wa shukuru, me bambanci tsakanin godiya wanda ake cewa alhamdu da godiya da ake cewa ashukuru? Suka ce alhamdu ita godiya ce wadda da baki ake so ka ringa zikirin ta, ita kuma ashukuru ita godiya ce wadda za ka faɗa a baki kuma za ka aikata a aikace. Kamar yadda Allah yake cewa i'malu ala dawud shukura, ya ku iyalan annabi dawud ku yi aiki domin godiya ga Allah, ku yi aiki. Kenan ne kasancewarka mai kiyaye dokokin Allah, mai kiyaye farillai, mai yin nafiloli, mai ƙoƙarin neman kusanci zuwa ga Allah a kodayaushe wajen yin ibada gare shi, kenan godiya ce kake yi ga Allah. Fasarar wannan aya manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yana kiyamul layli kawashi ta kumbura, sai Aisha radiyallahu anha take cewa ya Rasulullah, yaya kake ba kanka wahala haka, alhali an gafarta ma abin da kai a baya da wanda zakai a gaba. Inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima, an riga an gafarta maka, ni kake nema kuma har ka ringa sallah har kauka tana ruwa, ai abin da ake neman ka riga ka same shi. To manzo sallallahu alaihi wasallam ba irin mu bane ba, irin mun aka mana albushir aka ce mun aljanna ne garanti gare mu, ko barci za mu yi dai abin da ake neman dama ya samu. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ji ya ce ma Aisha, afala akuna abdan shakura, to idan Allah mun duka wannan alherin kuma ni ba na zama mai godiya ba? Ai ita godiya sai an yi aiki, i'malu ala dawud shukura, aikin ka shi ke nuna ka gode, ba hudin ka dai ba. Ba a so ka rinda yawan tasbihi amma lokacin sallah yake kai zaman ka, tasbihin ka ba inda zaya. Ba a so ka rinda yawan azkar ramadani zo ka kin azumi kace ai tasbihi kake yi, babu inda zaya. Ka kiyaye dokokin Allah, ka ƙara da azkar, to a lokacin ne ka zama cikin wadhakirin Allah katiran wadhakirat, cikin masu ambaton Allah da yawa,
daga maza haka kuma daga cikin mata. To shine ma yake cewa ita wannan kalma ta alhamdulillah, kalma ta alhamdu, Allah kadai ne daje ka kira shi da wannan kace alhamdulillah. Kada ka kuskura kace alhamdulillah. Godiya ta tabbata ga wani kai shiru. Wadan haka kuskure ne, haƙƙin Allah ne wannan shi kadai. Wadan godiya kai tsaye a sake ga wani ba tare da kaidi ba, kuskure ne babba wanda in ka san ma'anar kafa ka da gangami na iya hudda karin musulunci. Saboda ka mai godiya akan komi ne kenan. Kenan rahiya kama shi ne yama ka gode ni, arziki shi yama ka gode ni, musulunci da kake sama shi yama ka gode ni. Kenan godiya kwata-kwata rayuwar ka ta dar godiya ka mika mishi. To shi ne malamai suka ce a'a, sai dai ka ce alhamdulillahi fulanin ala kaza, ina ma wani godiya akan kaza da yi mini, akan kyauta da yi mini, akan kulawa da yi da yi, akan kaza da yi mini. Kai kayyade abin da wani aiki da yi maka, amma kada ka sake ta ka ce alhamdulillah kai sai wadan haka kuskure. Allah kadai ne ake ma wannan, shine kadai za a ce alhamdulillah rabbil alamin. Sai ma da yake cewa to kalma ta Allah suna ne na Allah subhanahu wataala, wanda ma'anar shi shine abun bautawa shi kadai al-ma'bud, shine al-ma'lu al-ma'bud, shine ilahin nas, abun bautawa na mutane. Saboda ita uluhiyya ma'anarta ubudiyya, Allah min al-ilah, ilah shine abun bauta. To wannan sunan kuma bayya dacewa a gaya ma kowa sai Allah subhanahu wataala. Shi yasa ko masu tsaurin kai da aka yi na dana baya ba su yi garajen ce ma kansu Allahu ba, ba su yi garajen cewa ba ni ne Allahu, ni ne Allah, sai dai su nemi wata kalma wadda take iya ba da ma'ana haka su ce haka. Amma ba sa wannan kalma ba su nasanta ma kansu. Ko Fir'auna da ya tashi tsagenin shi, ai bai ce ba anallahu al'ala, ta yi wa ana rabbukum al'ala, ni ne ubangijinku maɗaukaki. Shi kuma kalma ta ubangiji da kalma ta Allah akwai bambanci tsakaninsu. Saboda kalma ta ar-rabb kalma ce take iya ɗaukan wata ma'ana, wadda idan muka koma cikin suratu Yusuf an yi ilahin wannan kalma akan shugaba. Me yake cewa a cikin suratu Yusuf? Akwai akwai yawara wa amma al-akhar fa yasqi rabbahu khamra. Lokacin da yaran nan suka shiga gidan kaso tare da annabi Yusuf su biyu suke mahulki, ɗaya yake cewa yayi mahulkin yana shayar da shugaban shi giya, ɗaya kuma yace yayi mahulkin tsuntsaye a kan shi suna tsatsage shi. Shi ne annabi Yusuf zai fassara musu, sai yake ce musu amma al-akhar fayuslab fata'kulu at-tayru min ra'sihi, ko shi kuma ɗayan sai aka ce me fayasqi rabbahu khamra, zai shayar da ubangijin shi giya. Wai ubangijin shi anan ana ne shugaban shi. Kalma ta arabu a ma'anar ta ce taluga, wanda take nihim ne wanda ya rene ka, wanda ya rene ka, shine kalma ta arab. Shi yasa a cikin suratul nas ake cewa ai qul a'udhu bi rabbin nas, ubangijin mutane. Malamai suka ce Ibn Qayyim yake cewa rabb anan, rabbin nas anan, annas ana nihin yara kanana, saboda su ne suke bukata a rene su a tattare su. Amma da aka ce ko malikin nas, mamallakin mutane, mutanen anan ana ne matasa, saboda al'amuran sai ana mulkarsu, sai ana dan dine ta su, ana rike su. Saboda in aka sake su abinda suka dama za su, sai aka ce ilahin nas, abun bauta wa mutane annas, saboda mutanen da ake nihi anan littijawa, saboda su duniyar sun riga sun gajiya, sun ga duk abin da ke da kai ba wani abu bane ba, sun tattara al'amuran sun maida zuwa ga Allah, ba abin da suka sa gaba illa bauta ma Allah. Sai aka ce to abin da ake ni da annas shine
mutanen amma kuma lattijawa shi yasa suka ce annas raka an mimita a cikin kulauzu bin nas ba ma'ana guda ba gare shi ma'ana kowanne ma'ana shi ta musamman ce yana da alaka da sunan ubangiji da aka gama tare da shi to shine suka ce hedi su ce rabb amma ba a ce mutun yayi kadan ya ce ma kanshi Allahu suna ne wanda Allah kadai ake gaya mashi kamar yanda yake cewa alhamdulillahi alladhi hadana lilislam guda tabbata ga Allah wanda ya shirye da mu addinin musulunci shi wannan addinin musulunci mun karanta ayar ba alyawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dinan to duk wata ni'ima da muke nema ko da zamu yi labarin ta ko da zamu yi bayani akan ta babu ni'imar da ta wuce ni'ima ta musulunci wannan ita ce babbar ni'ima wanda Allah ya mana wannan ita ce abu na farko idan muna zanen ni'imomi da Allah ya mana abinda zamu fara faɗa kenan alhamdulillah ala ni'matil islam ina ma Allah godiya akan ni'ima da ya mana ta addinin musulunci saboda suna nan da yawa yanzu misali musulman duka a duniya nawa ne a duniya an kai miliyar 7 musulman bisa daukar rabi babu tunda su dauki rabi idan su dauki ko yanciyar misali a ce ko 2 miliyar su ne musulmai sauran ba suna can suna fagamtu ba su san ba ina su kama ba amma san ba ina su anuma babu alƙibla rayuwar kawai sun dauke ta a haka shi yasa wasu daga cikin su din suka zurfafa tunani aka ci aka sha aka tai aka dawo to sai mimi zai haifa mutum me saura sai a rasa mimi zai haifa mine ne rayuwar da aka ci aka sha aka yi barci aka tashi aka nemi kaza aka samu to yayi mi to mi zai shikenan kawai rayuwar kenan sasaritala shikenan mu haɗu mutu kwana biyu shikenan an bance wasu zo babu wani abu to musulmi shi kuma ya san wata rayuwa ta musamman tana jiran shi ya san wani al'amari babba yana gaban shi ya san ga wani yanzu kamar a cikin jarabawa ne yake cikin imtihan ne yake cikin composition ne yake examen ne ake cikin yi ana gwagwarmaya gashi dan an kawo ya ja kaza kuna ta gwagwarmaya so kake kafin labari yana cewa baka shiga sai na kai ka wuta kana cewa aljanna nake so haka kuke ta jan gwagwarmaya ka samu ka kada ka je ka iske babban al'amarin da yake gaban ka ka je aljanna musulmi shi ita ce rayuwar shi ita ce take gaban shi shi kuma ne ba musulmi ba a lafin justifile mu wai mu samu abin da muke so hanyar da muka biwa matsala bane mu tattaka mu tattaka mu kashe da mu kashe duka ba matsala bane in dai mun samu abin da muke so wannan ita ce aqida mara kyau mummuna wanda duniya take tahiya akan ta alghaya tubarrir wasila lafin justifile mu wai ina son wannan hilin to akwai yara a wancan akai kawai kashe su koyayyar ta su mu dai mu samu hilin ta ba shi bane yahuda suke nan suke yara wajen 300 ga baki dai babu yara kanana mata haka dattijawa haka an kakkashe kawai a tsayi ko kawai zuba ake a zo likita a zuba zo ina ne a zuba a kowane rumus an koma toka su dai mai su samu ran su dai mai su zauna babu wasu da za su kashe a gaba to kaga masu irin wannan aqida sun san abin lahira ba wani zai zo irin wannan banne ya san ba akwai lahira yanzu duk musulmin da ya san cewa a lahira harkon hukuncin da za a mi jini ne kuma ya yi imani da haka ya yi imani ya yarda cewa za a ce ina shi ina taɓa jini ina shi ina kashe mutum in ya kashe mutum ma in dai da wannan imani aka yi ka ta yi tsautsayi ya kama ya kashe mutum za ka sami cikin larura da zulmi da tashin hankali sai da latattu daga cikin musulmi su samu zaka samu wanda zai kashe mutum su zauna lafiya amma duk musulmi ko tsotsayi ya kai ya kashe mutum hankalin shi a tashi yake kullun rayuwar shi in ya shi zo abin da ke tunani to amma ku ba ruwan kowa ma a kashe shi to irin wa'annan suna nan suna fagamtu babu su ba su ba addini ba rayuwa mai daɗi mu kuma alhamdulillah Allah ya raya mu mun samu kanmu a cikin addinin musulunci wanda ce babban ni'ima shine malai kawo ayar nan cikin surat Yunus qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu ka ce musu fadalar da Allah ya musu da rahama da Allah ya mana fa bi zalika falyafrahu wannan shine abin da ya kamata a ce mun yi alfahari da shi mun ji daɗi
da wannan ni'ima da mana malumai suka ce me fadalar Allah mana shine al-islam shine musulunci eh shine musulunci Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin suratul hajj wajahidu fillahi hatta jihadi wajtabakum waman ja'ala alaykum fid din min haraj ta millata abikum ibrahim wa sammakum al-muslimina min qablu fi hadha kaga hanya ce ta annabi ibrahim annabi ibrahim shi kuma shine kaka na annabawa shine baban annabi ishaq baban annabi ishaq na ishaq kuma shine baban annabi yaqub annabi yaqub shine baban annabi yusuf daga wannan zuriyar ce ta yaqub aka samu yahudawa da da annabawan su baki daya irin su suleiman irin su daud irin su musa irin su harun duka wannan annabawan wannan tukan su isa alaihi salam su zakariya su yahaya tukan su wayannan ma daga cikin kabila ta yahudawa suka fito wannan manyan annabawa daga cikin kabila ta yahudawa suka fito to shi annabi ibrahim shine kakansu kuma daga nan annabi ibrahim din aka samu annabi isma'il wanda daga zuriyar shi kuma aka samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to annabi ibrahim shi kakan huwa sammakum almuslimina min qablu fi hadha shine sanya mana sunan musulmai kaga kenan duk wani addini in yazo dole ya kasance akan addinin musulunci in ba akan addinin musulunci ba yake a bace ki yanzu dukkan addinin da ke da kai lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yazo kowa barin nashi zai yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine addinin shi kuma shine zai bi yace ومن علينا به واخرجنا في خير امته الله سبحانه وتعالى فتر دمو daga mafificiyar umma Allah yake cewa kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas kuni mafificiyar umma wanda ku fito daga cikin mutane haka ne yake cewa fanasaluhu at-tawfiq lima yuhibbu yarda muna roƙon Allah subhanahu wataala idan taddamu da abin da yake so kuma yarda shi wal hifza mimma yakrahu wa yaskhat kuma Allah ya kiyaye mu daga dukkan abin da bayya so bayya tare da shi wannan shine karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya dinga nacewa akan mata addu'a yake cewa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya kai mai tabbatar da zakata ya Allah ya muqallibal qulub ya kai mai jujjuya zakata thabbit qalbi ala dinik ka tabbatar da zuciyata a addininka wannan addu'a mu wa mu ringa yawaita yin ta ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya musarrif al-qulub sarrif qalbi ala ta'atika wannan shi yana daga cikin abin da zai taimaka mana mu tabbata Allah tabbatar da mu a cikin addinin shi kuma a saman hanya madaidaiciya Allah subhanahu wataala ya datar da mu kuma ya dora mu a saman hanya madaidaiciya wanda yake so kuma ya rayata kinan darasin mu na yau abin da zamu rike godiya ce ga malam ya rike ya fara da ita wanda godiya wannan musaba ma kansu musaba ma kanmu da yawan ambatanta alhamdulillah mu kasance ko mun raka ta da ni mun raka ta da yawan askar mun raka ta kai da aikata farillai aikata nafiloni mu ringa yawan meme ta wannan zai ga darajar mu kuma zai sa ya kasance rayuwar mu kullun kai zamu samu akan jin dadin da muke ciki kamar yanda wani yazo wajen wani magabaci yake cewa shi hasar cin dadi zai aka tambaye shi me yasa yace shi in yaje wurin karatu sai a ce me ni'imomi ga sanan kullun barkatai wanda Allah mai kuma an ce ringa godiya yanzu gani yake zan yi na ƙara jin dadi sai ga abun ya mai yawa kamar godiya sai rasa ya zai gode abun zai yi yawa dan haka shi wannan ɗayan itace da wani ne duk hasa zai yi tsaya zai yi samu sauran abun da aka bashi tunda farin ya ta gode ya samu dai a ce godiyar tashi ta cika sai malamin ya tambaye shi yanzu ruwan da kake hadewa ka isa ka yi godiya a kan shi godiyar ka tana iya cike maka a tabbatar lalle ka gode shan ruwa kadai da kake shi kan shi ruwan da kuma samun dama ta hade shi da kake mutun ya tana gani an jin sai ta kama ka ta kwana biyu ya kuke gurmaya so Allah ya taimaka abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah